bana.
Duniya a gajin kai nake nema, dole a san ka ka ban dama. Zuciya ce wurin kwana.
A gaji so a gaji, a gaji so a gaji.
Kin yi daidai da mafarki na, ki zaki gyara makwanci na. Kwana
kai
mun agaji wata in yi hasiki ki dai na gani a idona yake na amana ke karan tsarin aure
agaji so agaji agaji so agaji
ku kwance ya ku
ya ce gurin kwana.